الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkamu da sake saduwa a wannan rana ta Alhamis wanda 8 ga watan Shawwal hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan 5 shekara ta 2021 miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhmisul qasa'id al-wutriya wanda aka fi sani da wutriya wallafar Muhammad bin Rashid al-Baghdadi al-Shafi'i رحمه الله تعالى وانده يربو تابي من يبوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانده وانده درسي شدي درسينا 30 ديدي منافاتا الله سبحانه وتعالى يا أمبانا الدمو دا أبا بندا مكي كرنتا اشكي والد للتابي بالبركة دا الثورة اللي تتفي باكي نايا zamu tashi a shafi na 59 a farkon sa wato a farkon harfi mai karewa da ta'un wanda takhmisin sa yake karewa da ta'un alan ne zamu tashi insha Allah ta'ala male yace bi taibata anwarun tujalli min al'ama وتجلي فؤاد الصب من شدة الزما وتجلي فؤاد الصب من شدة الزما لمن قد تعالى مجده فتعظما طلائع بشرى عمت الأرض والسماء لوجه به نسقى إذا وقع القحط محياه يبدو بالمسرة والهنا حكى الشمس بل أعلى وأجلى وأحسنا فقولوا على الأشهاد يا قوم معلنا طلعت لنا يا سيد الرسل في منا فنلنا منا ما نالها أحد قط فروحي من دون الأنام له الفدا فما خاب عبد في الزمان به اقتدى تبدى رسول الله للخلق مرشدا طريق هدى ما خاب عبد به اهتدى فطوبى لنا عنا به الذنب منحط أهيم بمن لولاه ما كنت أهتدي ولا لذة الطاعات للمتعبد له الجاه في الدنيا علينا وفي قدي طويل عريض شامخ جاه أحمد به المجد يعلو والمفاخر تشتط قال يتقى بدا بياني أكن يبو دا بيّن مزعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم da kuma darajar inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wato ita ce Madina ko kuma Taiba to shine yace anwaru wasu irin
haske jam'u nur jami'a haske ba mu da shi a Hausa ta fuskar jami'i. To haske da yawa bibbata waɗanda suka tabbata a garin Madina tujalli suna yayewa min al'ama daga bakanta ko jahilci. Mana akwai wasu haske da suke a Madina wanda idan bawa ya sadu da waɗannan hasken to za su kuraye masa duk wani jahilci da yake tare da shi na rashin fahimtar addini, domin zai ga asaru, ma'ana zai ga wasu irin gurabu na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda za su tuna mishi da cewa babu shakka wannan wuri nan ne manzon Allah ya rayu. Idan ma har ana magana kan mutumin da kila ko da yazo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya, domin za a nuna maka cewa ga masallacin Annabi, ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsayuwa yana karantar da sahabbai, ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ga kabarinsa, ga makabartar Baqi inda aka binne mafi yawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wayannan asaru din haduwa da su inda zuciyar mutum akwai imani to za su haskaka mishi a cikin zuciyarsa, sai su warkar da shi daga duk wani irin jahilci ta fuskar ziyara. To min babu aula in ma ana magana ne lokacin da manzo Allah yana rayi, don kamin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya zo Madina cikin duhu take, sunan da ba aka yi mata Yasrib sunanta kenan kamin tahowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, sai mayar da suna ya ce to daga yau ta tashi daga Yathrib ta koma Taibatu. Tun daga wannan lokaci sai aka dinga kiranta da Taiba. To daga wannan lokaci sai ta haskaka, garin Madina ta zama mai haske tun a wancan lokaci kuma har yanzu. To shi ne yake magana akwai haske mai yawa a can Taiba, tujalli daga jallani, jalla yujalli min al'ama, daga ainihin jahilci. Lafazin al'ama akan zo da shi ana nufin jahilci, wa in kana abinda aka sani a wurin Larabawa idan suka ce al'ama shine makantar ido ko kuma makantar zuciya. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, saboda haka ido na makancewa kamar yadda yake na zahiri, haka zukata ma na makancewa wanda makanta ce ta badi. To haka jahilci shi ma ana kiran shi da al'ama, domin jahilci zai hana maka ganin gaskiya ballantana ka bita, zai hana maka ganin hanya ta shari'a ballantana ka bita. To sai ci gaba da cewa wa tujli, tana kuranyewa, ma'ana wayannan hasken suna kuranyewa hawa yau fu'ada sabbi, zuciyar mai bege. Me za su kuranye masa? Min shiddatiz zima, daga tsananin kishirwa. Az-zima biz-za'i, shine kishirwa mai tsanani, daga az-zama'u. To wannan yana faruwa ne ga wa? Sai malai ya ce liman, wannan hasken da ake magana yana tabbata ne ga wanda ko kuma wannan hasken ya tabbata ne an hore shi ne, an bayar da shi ne ga wanda yake qadita ala, haƙiƙa ya daukaka ko kari ta'ala majidu girman sa ya daukaka shine annabi sallallahu alaihi wasallama fata'azzama to da girman nasa ya daukaka nan take shi sai ya zama babban mutum dama da zaran ka samu girma ka samu muƙami to wannan muƙamin sai ya bayu zuwa ga mai muƙamin shi ma sai ya zama babban mutum ana girmama shi to da Allah madaukakin sarki ya girmama daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai a jauharin halitta sa gaba ɗaya shi ma sai ya zama babba fala'i ubushra bayyanar busharori ammatil arda ta cika ƙasa ta duniya wassama da kuma samau lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana to akwai busharori da Allah madaukakin sarki yayi ta bayyanarwa suna ta bullowa wuri daban-daban shine tala'i ababen da ke bayyana suke bullowa waɗanda ba a tunanin su bayyana ko su bullo to akwai busharori jam'u bushratin da suke bayyana har sun ka ga mi'ammatil arda suka ga mi kassai wassama kuma suka ga mi samau wannan ya faru ne liwajihin saboda wata irin fuska yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci fuska amma yana nufin zatin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya min babi itlaqul juz'i wa iradatul kull a ambaci fuska amma ana nufin zatin manzon Allah gaba daya to wannan ya faru ne ma'ana da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana a duniya to sai sai busharori suka dinga bayyana har sun ka ga me kassai da sammai wanda mun karanta wasu daga cikin su a cikin darasin alhamziya da kuma alburda duka an yi wayannan bayanai mai son karin bayani yana iya komawa sai ce nusqa ana shayar da mu ruwa bihi a dalilin sa sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci iza a duk lokacin da alqahatu fari rashin ruwa waqa'a ya auku to mukan je mu yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama mu nemi yayi mana addu'a sai a shayar da mu ruwa wanda wannan ya faru hadisai sun tabbata akan wannan hakanan ko baya ma duniya duk lokacin da aka yi tawassuli da biyayya gare shi da riko da sunnarsa to Allah madaukakin sarki yana shayar da al'umma ruwa muhayyahu maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana fuskarsa ita ake kira muhayya wanda mun karanta wannan a hamziya to maganarsa fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ya budu yana bayyana bil masarrati tare da farin ciki walhana da yalwa duk sanda kaga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kaga farin ciki a tattare da ita walhana da yalwa ko murna haka shamsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaikwayi rana ma'ana ya kwaikwayi hasken rana idan ka kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga wannan haske na fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai zaka ce ai yana kama da rana bal ba haka ba a'ala hasken fuskar manzon Allah shi yafi daukaka wa ajla shi yafi fitowa fili wa ahsana kuma shi yafi kyau don hasken nan da kake gani na rana to hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi fitowa fili yafi kyau sannan yafi daukaka saboda haka ko duhu a akwai da zarar annabi ya zo wurin shi kenan sai haske ya bayyana sallallahu alaihi wasallam yana da haske na batini yana da haske na zahiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqulu ya ku masu saurare na ku fada alal ashari bisa taron jama'a ya kaumi ya ku jama'a ta maulina kuma wannan magana ku fade ta a bayyane ba wai a boye ba ku fito fili ku fadi wannan magana wace magana ce shine fala'ata lana ka bayyana gare mu ya sayyidar rusuli ya kai shugaban manzanni rusuli bi iskani sin saboda kada baitin ya kalli ba a cewa sayyidar rusuli a ya sayyidar rusuli ya shugaban manzanni ka bayyana gare mu a ina fi mina a wani wuri da ake kira mina a makka fanilna ma'ana yana nufin a makka shine sai amfani da mina tunda ci aka haifewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dalilin bayyanarka fanilna munan sai muka samu duk wasu gurace-gurace da muke bukata muna shine jam'i ne na gurace na guri jam'u muniyatin to sai muka samu bukatocinmu mana laha ahadun wayannan bukatocin ba wani mutum ɗaya da ya taba samun irinsu kattu da dai ba taba samun wani wanda ya samu irin wayannan bukatoci kamar yadda mu muka same su ba faruhiya ni mai wannan waƙe rayuwata gaba daya min dunil anami kuma bayan halittu lahul fida na bayar da ita ta zamo fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwata na bayar da ita na miƙata fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fama khaba abdun to ku saurara ku shi abdun wani bawa ko wane ne shi fama khaba bai taba tabewa ba fi zamani a cikin zamanin da ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo bai hikta da in dai yayi koyi da manzon Allah in kaga mutun ya tabe to ya rubu da annabi sallallahu alaihi wasallam tabadda rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana lil khalqi ga halittu murshida halin kasancewa sai yana mai shiryarwa hali ne na tabadda manzo Allah ya bayyana ga halittu yana mai shiryarwa tariqu hudan shi manzo Allah gaba ɗaya hanya ce ta shiriya in dai kana son shiriya to ka rike hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike manzon Allah ma khaba abdun babu wani bawa da ɗaya da ya taba hasara ko tabewa ihtadabihi da ya nemi shiriya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan magana tana da muhimmanci fatuba hali kyakkyawa lafazin tuba yana da fassarori daban-daban wasu ce af'alut tafdhili ne musanna na daga ainihin atyab min taba yatib akan ce atyab mafi dadi muzakkar to in zaka kawo shi ma'ana sai a ce tuba ma'ana tuba hali kyakkyawa hali mai dadi ya tabbata ko kuma tuba suka ce a'a wata itaciya ce cikin aljanna ismu shajaratin fil janna magana na uku kuma suka ce a'a tuba min asma'il janna suna ne daga cikin sunayen aljanna to ko ne dai aka dauka kai bal ma dauka su gaba ɗaya yafi duba hali mai kyau ya tabbata ko aljanna ko wata itaciya ta tabbata lana gare mu sai yace a bihi a dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azzambu munhattu aka karkare mana zunubi ma'ana a dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mun yi laifi sai a goge laifin da aka yi muna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahimu biman laulahu ma kuntu ahtaji, ahimu ina daimuwa gawa ma'ana ta fuskar soyayya, biman gawan nan da laulahu ba dan da shi ba, ma kuntu ahtaji da ban zamo mai shiriya ba, ba dan da manzo Allah ba, to ba yadda za a yi in zamo shiriyayye. Kai wala lazzati ta'atu lil muta'abbid, wala lazzati ta'atu da wani dadi na ibada bai tabbata ba lil muta'abbid, ga wani bawa mai bauta, da bawa ba zai ji dadin ibada ba in ba dan da manzon Allah ba. Lahul jahu fid dunya alaina wa fi gari, lahul jahu daraja ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayi fit duniya a cikin duniya, alaina gare mu, wa fi gari har a gobe ma, to manzon Allah da yaje sana sama ga kowa sallallahu alaihi wasallam, nan duniya da gobe ita ce lahira. Tawilun aridun shamikhun jahu ahmadi, shine mubtada, jahu ahmadi mubtada muakhar, darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahmadi ya sarrafa shi ne saboda darurar wazani, amma in ba haka ba ahmad mamnu'un ne min as-sarf, mun karanta wannan a dan wardi. To jawa ahmadi daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tawilun mai tsawoci, aridun mai fadici, shamikhun madaukakiya ce. Ana cewa haza jabalun shamikhun, wannan dutsi yana da girman daraja, ma'ana ya daukaka ya tafi. Bihil majdu daraja ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya alu, wanda wannan daraja yana daukaka. Wal mafakhir haka na ababen takama, ababen alfahari na girma, na nuna isa da kasaita, tashtattu tana ta karuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yaushe ababen daraja da kima da takama da nuna kasaita to karuwa suke ta tayi, suna ta yawaita. Ra'al ilma ba araba ne, wannan hamza babu ta kuskure ne, sai a soke ta ra'a kawai biduni hamzati. Ra'al ilma, annabi ya ga ilimi, baharan a matsayin kogi, a matsayin kogi, amma wanda ya ga mai duniya gaba daya, fakhtara nahjahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi godabin ilimi, ko ya zabi godabin wannan tekun, da aka baiwa annabi zabi, to sai annabi ya zabi ilimi, ya yi tabbatun nono, ya yi tabbatun madara, ya yi tabbatun zuma, sai ya zabi ilimi, sai aka bashi ilimi sallallahu alaihi wasallama. Falal hajru, alfasha bata taba tabbata ba, alhajru akan ce alhajru ana nufin alfuhushu, alfasha yawa abu mai muni, ma qabuha hissan wa ma'anan wa shar'an, duk abin da yayi muni aqalan wa shar'an, to ana kiran sa da alhajru. Yawa haka nan lafazin hajru yakan zo da ma'anar kauracewa, wanda shi an kafi sani, to amma nan ba shi ake nufi ba, don shine dalilin amfanin karatun lugha, don kaga ce in kaga kalmar larabci ko ina ka ganta yadda ka santa haka zaka bata bana, to ba haka yake ba, zaka yi samun kalma daya tana da ma'anoni da dama, fiye da 10, wata fiye da 20, wata fiye da 30, wata fiye da 50, kuma kalma daya takan zo da ma'ana kaza, takan zo da ma'ana kaza, takan zo da ma'ana kaza. Siyaki shi zai nuni kan cewa wacce ma'ana ake nufi anan, ba wai duk inda kaga kalmar larabci kai yadda ka santa wai haka zaka bata ma'ana ba, wannan daga cikin kuskuren da ake samu. To shi yasa ake son ka samu jari na lugha, yawa ka tara kalmomi da yawa a cikin kwakwalwarka da zuciyarka, ta yadda in kana karatu to ba za ka samu matsala ba. Amma in fahimtaka ta yi karanci a harshen Larabci, to shi ke sa ka fassara wasu nususu ko na Alkur'ani ko na hadisai ko na malamai magabata bisa kuskure, saboda kai kalmar nan ma'ana ɗaya ka sani, to kila tana da fuskoki fiye da goma, kuma nan da ka ganta yana yiwuwa ba wannan ma'ana da ka sani ake nufi ba. Kaga sai ka fassara ni wannan kalma ba daidai ba. Shi yasa ya zama wajibi ga ɗalibi ya tashi tsaye, awwalan ya san fiqhul lugha, ma'ana ya tara kalmomi ta yadda duk inda ya ga kalma zai iya ƙoƙari ya gano wace ma'ana take nufi. Ko da baka taɓa ganin littafi ba, kana karanta shi da kaga kalma, in ka ɗauko ma'ana sai kaga bata dace ba, sai ka ɗauke wannan ma'ana ka ce to ai takan zo da wata ma'ana, ka sake ɗauko wannan ma'ana ta bi haka har ka samu ka ga wacce ce ma'ana ta fi dacewa da siyaki. To wannan shi ne karatu. Hashahu, annabi ya tsalkaka a ce wai albasha ta bayyana gare shi, walallagu haka ya sassan magana ma la fa'ida ta fihi, shi ake kira lagau. To annabi ya tsalkaka a samu ya sassan magana da gare shi fiqhahu wajen fahimtarsa, wala lagau fiqhahu, ma'ana a cikin fahimtar manzon Allah a iliminsa babu lagau, duk abin da annabi zai faɗa mai fa'ida ne. Fama in ra'ayna fil bariyati shibhahu, mu ba mu taɓa ganin shibhahu wanda yake kama ga annabi ba, fil bariyati a cikin halittu ba mu taɓa gani ba, a ce wai ga wani mutum wai shi irin annabi, kaga ashe da za a ce wani irin annabi ne, kowa ne in ka gan shi ma annabin ka gani, duka wannan ba daidai ba ne. Ba wanda za a kamanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, daraja da halitta. Taliqul muhayya, manzon Allah mai sakin fuska ne, mai sakin magana ne. Sannan ya kadumun nuru, haske yakan shiga gaba ga wajhahu ga fuskarsa. Annabi ko tafiya yake yi, to haske ke fara isa sannan fuskarsa ta kai wurin sallallahu alaihi wasallam. Idza ma khata, duk sanda alif kawai ya kamata ai ba sai yayi wannan ya'un ba, tunda khata khatautu ake cewa, ba a cewa khataitu, wawan ake sawa in za a kawo madi, in za a kawo abun nan za a hada shi da ta'ud damir, khatautu ake cewa. To wannan ya'un ba sai an sa ta ba a ka'ida ilimin sarf. Duk lokacin da annabi yayi taku, to fannuru ya khatu, shi ma akwai wawun gaban ta'un din nan, ya khatu, tunda khata ya khatu ake cewa, kaga akwai wawun kenan. Ya khatu, haske yana tafiya min qalbihi, min qabalihi, tun gabanin ya isa wuri. Duk sanda annabi ya taku, to haske shi ma zai yi wannan taku, ma'ana gaban annabi haske, bayan sa ma haske sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa annabi baya buƙatar fitila wai dan zai shiga daki ko zai yi tafiya, kai ke buƙatar to annabi baya buƙatar fitila, shi kanshi haske ne sallallahu alaihi wasallam. Afada alaihi Allahu nuran, Allah ya kwaranyo wani irin haske bihi, da wannan hasken ihtama annabi ya zamo tsararre, ta zan ba wanda ke iya jarabtuwa da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da zamansa mai kyau, shi yasa baka taba ji a ce ga wata mata ta fitinu da manzon Allah ba, saboda wannan hasken sai aka lullube wannan kyan nasa. Amma da ba haka ba, to da mata sun wahala. Wasara lahu situl ba'id, kuma ya zamo yana da babban murya, shi ne as-situ, kai ladanin na ai lahu situn, rafi ma'ana yana da murya babba madaukakiya to annabi yana da murya albaidu wanda yake mai nisa in yayi magana na nesa ma zai ji eh fa uzima sai aka girmama shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yaza abin da yake nufi anan shine ambaton annabi da anka shar'anta a wasu wurare aka gwamaye sunan manzon Allah tare da sunan Allah wa ahada lahu al-mi'raja kuma ya bashi kyautar mi'raji lil wahayi domin yi masa wahayi sullama wannan mi'rajin ya zama masa matsayin tsani da shi ya tattaka ya tattaka ya je sama ta bakwai ya karbo ibada ita ce sallah an gane wannan ko to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da bayanin halolin sa sai ya ce taruun bi khailil izzi fi turuqis sama annabi sallallahu alaihi wa sallama taruun mai yawan bi khailil izzi mana mai yawan bujurowa ne bi khailil izzi da ainihin dawaki na daukaka fi turuqis sama wajen hanyoyi na ainihin wato sama ko kuma a tsakiyar sama abinda yake nufi anan annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan tafiya ne a lokacin da zai je mi'raji din nan ya tsallake sama ta dai da ta biyu da ta uku da ta hudu har ya wuce ta bakwai har ya kai inda fadar Allah subhanahu wata'ala to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan tafiya ne shine ya kamanta abin bi khailil izzi ma'ana taruun bi khailil izzi mai yawan tafiya ne da dawaki na daukaka na daraja fi turuqis sama a wa'annan hanyoyin na sama ma'ana duk wata hanya wadda za ta kai ka a sama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ta sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qad haqiqa muhidat an shimfida gare shi bustu wasu irin shimfidu khalfal hijabi a bayan shamaki lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mana aka shimfida masa wasu irin shimfidu na girma su ya dinga tattakawa ya dinga tattakawa har ya je inda fadar ubangiji subhanahu wataala wanda shi kan shi mala'ika jibrilu bai taka waɗannan shimfidun ba kaga wannan yana tabbatar da matsayi da daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam lahu mansibun annabi yana da matsayi la yurqa ko la yurtaqa wanda ba a isa a kai ga wannan matsayin ba duk yadda kake da kokari to baka isa ka ce wai ka ci ka haye wannan matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ba min ulumihi kuma yana daga cikin ilimominsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi wancan matsayin fa kullu ulumin duk wani ilimi subtirab da anka rubuta shi a duniya min ulumihi to asalinsa daga ilimin manzon Allah ne duk wani ilimi da na addini da na duniya kakab inda an rubuta shi ba sai ilimin shari'a ba to daga ilimin manzon Allah ne manzon Allah ya karantar da asalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam alal falakil a'ala ala annabi ya daukaka shi ma wannan ala din nabiyu ba sai an sa wannan ya'un ba alif kawai ake rubutawa tunda alautu ake cewa da wawun ala ya'alu alautu to ala annabi ya daukaka alal falakil a'ala akan wato matafiyar tauraro wanda yake mafi daukaka yana nufin sama annabi ya daukaka sama ga saman sama wanda yake madaukaki shine sama ga tabakwai wa nujumihi haka annabi ya daukaka akan taurarin sama ko kuma ya zan falaki kawai matafiyar tauraro dama shi ne asalin alfalak inda tauraro yake tafiya kamar rana kamar wata da sauran tauraro to hanyoyin da suke tafiya shi su ake kira falaki to annabi ya daukaka akan waɗannan falaku din gaba daya haka kuma ya daukaka akan taurarin sa tawallahu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya nade hujban nuri ko shamaki na haske inda kudumihi lokacin da ya isa fadar ubangiji abin da yake nufi an yaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam hijabi wanda har ya ga ubangiji wanda ɗaya ne daga cikin maganganun malamai da aka samu sabani akai mun sha yawaitawa annabi ya ga Allah ko bai gani ba to bisa kaulin cewa ya ga Allah subhanahu wataala to shine wannan shamakin aka yaye masa shi wanda shine ya zama ba wanda ya isa karfin sa ya iya keta wannan shamaki ya ga zatin ubangiji to shi annabi an yaye masa wannan hijabin na haske faya ya ku mutane na sai aka shafe munada mana fa ya kaumi to sai shafe munada saboda wazani don yace fa ya kaumi to baitin sai ya kalle mun yi ne da iyaye a cikin dan wardi ko da sharuddan sa da adawatu nasa duka mun yi bayani shin to ya halatta a shafe munada kamar ya Zaidu kaga ya harfu nida Zaidu shine munada to in kana son ka ce ya Zaidu aqbil to yanzu ya halatta ka ce ya aqbil sai ka shafe Zaidu ko bai halatta ba to in ka ce bai halatta ba gashi mallan ya kawo ai nafsu shay to shine al-Imam Suyuti yake faɗa cikin faridar sa wa fi jawazil hazfi lil munada khulfun wa faslul qawli kari ajada yake cewa wa fi jawazil hazfi lil munada game da halaccin ya halatta a shafi munada abin kira to khulfun sabanin malamai na nahawu ya tambata wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta to shi malam yana cikin malaman da ke ganin cewa ya halatta shi yasa yace fa ya bai ce fa ya kaube ba tunda kaji an ce can khulfun wa fi jawazil hazfi lil munada khulfun wa faslul qawli kari ajada saboda haka wasu malamai sun halatta wasu su halatta ba ya Zaidu aqbil sai ka ce ya aqbil ko ku taba ji wannan larabci ba ya aqbil madadin ya Zaidu aqbil ya kai Zaidu fuskanto ni zo juyo to ya halatta tun daga shi al-Imam Suyuti a farida sa ta nahau ya fada mun san farida ai ko tunda mun sha ambatatta ko ba mu san ta ba kada dalibi baka san farida ba sai ka halaka al-faridatu fi ilmin nahawi alfiyar dan maliku ya dauka sai ya kakkara wasu abubuwa da ibnu malik bai kawo ba ya dan yi masa gyare-gyare sai ya rubuta tashi shi yasa ya ce fa'iqatan alfiyat ibn maliki wannan alfiya tawa ta tsere mata dan maliku a muqaddima haka ya faɗa likauni hawa bi hatan menene masalik saboda babukanta a fili suke ita kuma alfiyatu bin malik al-khulasa tana dan da sarkakiya wasu rai shi ma haka ya faɗa da yazo shi Ibn Malik yaga Ibn Mu'ti ya rubuta tashi albiya, shi ma sai yace kai akwai kurakure, akwai gyare-gyare, shi ma sai yazo ya rubuta tashi yace fa'iqatan alfiyyat ibn Mu'ti, fa'iqatan alfiyyat ibn Mu'ti, wannan alfiya ta wani Ibn Malik, to ta fita Ibn Mu'ti. Ibn Mu'ti shi ya fara rubuta alfiya a nahwu, shi ya fara duk ya gabace su, tana nan ita ma ana karanta ta. To shine bayan yayi wannan magana, shi kuma al-Imam Suyuti shi ma yazo, shi ma yace ya rubuta tashi albiya ta fita dan Malik. Aka saki samun wani malami da ake kira Ash-Shaykh Aliyul Al-Ujhuri, shi kuma yazo bayan al-Imam Suyuti, shi kuma ya dauki al-Farida ta al-Imam Suyuti din nan, da al-Imam Suyuti yace babu kamarta, shine ma'ana al-Farida. Sai yazo shi ko rubuta tashi yace fa'iqatan alfiyyat as-Suyuti. To shi sai yanzu kai abu kawai kai, duk abinda zaka yi wani sai yazo ya duba yace bayyaba al-kamalu lillahi. To yanzu a samu wani wanda shi ma zai zo ya tashi fa'iqata alfiyyat bini ko fa'iqata alfiyyat al-ujhuri a wannan zamani, ko tunda abin haka yake tafiya, ko da cikin ku ne to wannan shine mahallin shahid dai ya halatta a shafi munada a wurin wasu malamai. To sai ce laura aitu da kun ga kaifa yadda tutuwa an ka nade ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shamakin na haske, watan haqu kuma wannan hasken ya dinga jayewa a hankali yana gushewa har ya zama babu shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan kauli, wa qala an-nabiyul mustafa wa huwa zahib, wa qala an-nabiyu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada al-mustafa abin zabi, wa huwa zahib, lokacin da yake tafiya sai ya fada li jibrila ga annabi jibril, hal min hajatin anta talibu min dinnan za'ida ce, ai mun san ma'anar harfi za'idi ko sila, yawwa, hal min hajatin anta talibun, ko kana da wata bukata da kake nema, ila Allah zuwa ga Allah, to kul ma shi'ta, duk abinda kake son ka nema ka fada, fal birru wajib wajibi ne a kyautata maka, dole ne a kyautata maka. Tara lailatul isra'i, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a daren isra'i, yance isra'i shine tafiyar da aka yi daga nan makka zuwa qudus, shine al isra', suratul isra', subhanallazi asra bi'abdihi laylan, al-miraj daga nan ainihin zuwa sama shine miraj, ya dinga tantancewa. To sai yace samma zarbu makan, a can ajaibu akwai wasu ababe na ban mamaki da sun kafafu, muta'in samma amin, ba summa bane, kakkace summa daban, wannan harfu a dafin ne, samma ita kuma zarbu makani, a wannan lokaci ko kuma a wannan wurin akwai ababin ban mamaki da suka bayyana, kai hunalika kuncaninka, ma'ana a wancan wurin kana al-ahdu al-qawli ya kasance, wal aqdu da kuma qulla al-qawli aka qulla shi ya zama mai karfi, was shartu da kuma sharadi aka tabbatar da sharadi ko kuma abinda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawalin za a bashi a wannan lokaci, an tabbatar masa da duk wadannan abubuwa da alƙawali da kuma kullun alƙawalin da kuma sharadi ko kuma akwai wani alƙawali da Allah subhanahu wataala ya kulla shi tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan zamu kwana sai wani sati sai mu tashi a baiti na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yabe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.